الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله
يو لهدي ترى غوطة رمضان هجرة تدبودة لحدودة 46 ya dace da tara ga watan uku shekara ta 2025 har yanzu dai muna cikin tafsirin suratul fusilat za mu maimaita karatun aya ta 11 zuwa aya ta 12 insha Allah domin karasa bayani na uku game da farkon halittar duniya Allah madaukaki yace kun mastawa ila samai
وهي دخان فقال لها وللأرض إيتيا وللأرض إيتيا طوعا وكرها وقالتا أتنا طائعين
أبين الله تبارك وتعالى يا هل تدورا قصا yace sun masawa ila sama'i sai Allah yayi nufin halittar sama wahiya dukanu na lokacin ita sama tana hayaki fa qala laha walil ardi ya qaw'an aw karha sai Allah yace mu sama da kuma ƙasa ku zo ga umurni na kuna so ko da halin ki qala ta suka ce akai na fa'in mun zo ga umurnin ka ya Allah muna masu biyayya mai Allah yace gaba
فقضيهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم
فقضاهن سبع سماوات sai Allah ya hukunta samman guda bakwai Allah ya hukunta halittar sammai guda bakwai sai ya ce fi yawmaini kwana biyu wa auha fi kulli sama'in amraha kuma Allah ya yi ma kowace sama da umarninta saboda haka abinda Allah yake nufi ai ka ji sammai guda bakwai to kowace sama da tsarin halittanta da irin mazaunanta da irin ibadar da za a yi a cikinta da irin yanayin rayuwar ma gaba ɗaya ba irin ta duniya ba ne shi yasa ka ji Allah ya ce fi kulli sama'in amraha saboda ka inda za ka tafi sama za ka ga rayuwa da bambanci za ka yi ta ganin abubuwan mamaki abin da kake ganin a nan ƙasa ba zai yi ba sama sai ka kai yana yi ba saboda tsarin ba ɗaya ba ne Allah ya yi ma kowane sama wahayi Allah ya yi masa wahayi wanda ya dace da al'amuransa wato Allah ya tsara kowane sama ga irin halittar da ta dace da shi irin mala'ikun da ya dace su zauna a gurin ga irin ibada ta musamman da za a yi a gurin ba ibada irin ta doron ƙasa da muke yi ba wa kullu sama'in taqtalifu an sama'il ukhra kuma abinda ayat take nuna mana duk wata sama da ka sani ta bambanta da wata sama saboda ka sama ta ɗaya ba irin sama ta biyu bane sama ta biyu ba irin sama ta uku bane sama ta uku ba irin sama ta hudu bane haka kai sama ta bakwai dukkan su daban ne domin abinda Allah ya faɗa a wannan gurin kenan wa auha kul fi kulli wa auha fi kulli sama'in amraha kaga ya gwada cewa kowace sama da irin umarninta da irin tsarin rayuwarta wanda ya dace da ita Allah ka samu ejin tsoronka sai ya ce wa zayyana sama'a dunya bi masabiha amma sama ta kusa sai muka kawata ta da fitilu saboda ka idan da za ka daga ido duk inda ka ga haske a sararin samaniya to sama ta ɗaya ba kai wato wannan saman ta kusa ne ba ka shiga sama ta biyu ba domin dalilin wannan ayar ya nuna cewar ba za mu iya ganin sama ta biyu ba domin abinda Allah ya faɗa zayyana sama'a dunya bi masabiha kaga sama ta kusa ne Allah ya kawata ta da fitilu ashe inda za ka ɗaya ka ga haske to ba ka je ma sama ta biyu ba ka san ku girman Allah ya isa Allah ka sa mana tsoronka abin da yasa aka kira ta sama a duniya saboda dunuha minna wato saboda kasancewar innaha qariba min al-ardi duk nisan da kake ganin wato sama kake da shi wallahi abin da duk kake gani sama ta ɗaya ne ba kama ga sama ta biyun ba bare zuwa sama ta bakwai ba kama gani ba saboda haka yasa aka kira ta sama'a duniya ad-dunya bi ma'ana qariba min al-ard bayan haka fa wato abin da ya bambanta sauran sammai da kuma wannan sama ta farko sama ta kusa tana da fitilu na biyu wa hibban tana da tsaro sama ta biyu din nan tana da tsaro fa sama'u mahfuza wanda al-qur'ani ya tabbatar mana da wannan wurare daban-daban kamar misali a suratul anbiya aya ta 32 ja'alna as-sama'a saqfan mahfuza mun sanya sama ta zama rufi wanda yake da tsaro ashe kaga akwai rufi a saman mu don Allah da kansa ya faɗa saqfan tunda Allah ya ce akwai rufi ya tabbata akwai rufi za ka yi ta tafiya baka isa ga wannan rufin ba amma muddin ka je ƙarshen sama ta farko za ka shiga sama ta biyu za ka samu wannan rufin sai Allah ya ce kuma wannan rufin ya samu tsaron Allah wa hum an ayatiha mu'ridun to wannan shi ya nuna maka cewar duk wani korafi da kafirai suke yi cewa suna harba ungo ya tafi wasu duniyoyi wallahi ba su iya shiga sama ta biyu ba za su iya ba Allah ya riga ya sa tsaro irin wanda babu shi a doron ƙasa ya ce waja'alna sama'a dunya saqfan mahfuza sama ta kusa mun sa ta rufi ne mai samun tsaro wa hum an ayatiha mu'ridun amma duk haka ƴan adam suna kauda kai domin idan ka ɗaga ido ka dubi sararin samaniya wannan ayar kurub ta isa ta sa ka ji tsoron Allah amma sai Allah ya ce ina mutane suna kauda kai ga ayoyin sama to tunda Allah ya ce ya samu sama ta kusa tsaro wallahi kafiri ba zai shiga ba musu yana da rai ko bayan mutuwarsa ba zai yi ba shi yasa Allah ya tabbatar da wannan a suratul araf إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء دو ولن تسكت قرية آيوين الله دو ولن تسكت جرمان كي قبل دريق ودى آيار الله الله يشي وضع أبو دي موسى قوفه من سماء ني جرمان كي بايا شكا سماء الله كترب لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ba za su shiga aljanna ba a tayin da jama'a fi san bil qiyasi har sai idan rakumi zai iya ratsa hujin allura ai ka san ba zai yi ba a ce maka raƙumi ya ratsa ta hujin allura, wallahi ba zai yi ba. To ai wannan ma ya fi sauki, ya fi wahala akan karin magana da Hausawa ke faɗa, wai in raƙumin ka yi bata ka neme shi a kurki. So neman shi a kurki wannan ai ba mamaki zai iya matsewa ya shiga, amma ya za a yi allura raƙumi ya bi ta ramin allura in ji Allah. Wannan shi ya nuna cewar ba yanda za a yi kafiri ya shiga sama, ba kamar yanda ba yadda za a yi kafiri ya shiga gidan aljanna. Allah ya ce wa kadhalika najzil mujrimin, dalilin haka muke saka wa masu laifi. To wannan da rai kenan, kar ka dauka idan kafiri ya mutu yana shiga, nan ma an samu hadisin manzon Allah saboda wannan tsaro da Allah ya ba mu sama. Akwai hadisin da ya zo cikin al-Musnad, Sunan Abi Dawud, al-Mustadrak, al-Imam al-Hakim, Sahihu Ibn Khuzaima, hadisi ne wanda mun sha jin sa kuma ya inganta, yana Sahihul Jami, sahih hadisi 1647. Hadisin al-Bara ibn Azib mai tsawo, wanda ya maganar yanda annabi ya bayanin ake karban rai, yanda ake karban ran mutane, wanda cikin hadisin manzon Allah yake cewa kafin ma annabi ya fara magana sai da yace istaizu billahi min azabil qabr marrataini aw thalatha. Manzon Allah yake ku nemi tsaron Allah game da azabar kabari sai da ya faɗa sau uku, Allah ka tsare mu. To sannan sai annabi ya bada misalin da yanda ake ɗaukar ran mumini, yayi magana ya ƙare da ya zo bayani game da yanda ake ɗaukar ran kafiri. Sai annabi ya ce wa innal abdal kafira, shi bawa kafiri, idan kana fi inqita'in min ad-dunya, idan lokacin barin duniyarsa yayi, wa iqbalin min al-akhirah, idan lokacin tunkarin lahirarsa yayi, nazala ilayhi min as-sama'i mala'ika, wasu mala'iku da sauko daga sama, waɗannan mala'ikun sudul wujuhi, suna da baƙaƙen fuskoki. Kaga kenan akasin mala'iku da suke sauka domin karɓar ran mumini, su suna da fararen fuskoki. Waɗanda suke zuwa saboda ɗaukan ran kafiri, fuskokinsu baƙaƙe ne, in ji manzon Allah. To sai annabi ya ce ma'ahumul masuh, suna da wani tufafi wanda aka saƙa da gashi bai kauri. A zamanin da wannan tufafi shi ne wanda talaka ke iya sawa, wanda yake ba shi da gata samsam. Ana ba da misalin irin tufafin da za a zo da shi saboda ɗaukan ran kafiri a ciki, kamar yadda ka san mutane suke jana'izar gawa, to haka mala'iku kuma suke jana'izar rai. Idan lokacin karɓan rai ya yi, rai ɗin ana sa shi a cikin ƙyalle ne, a tafi da shi. Bayan an tafi shi ne ake cewa wane ya rasu. To idan mu kuma mun zo za mu yi masa namu jana'izar, sai mu sake mai likafani. Kaga likafaninmu na gangan jiki ne, ransa kuma yana da nashi likafanin. Shi wannan likafanin suwaye suke zuwa da shi? Mala'iku da suke ɗaukar rai ɗin. Idan mumini ne, wannan likafanin da za a zo saboda a saka ran shi a ciki daga gidan aljanna. Idan kafiri ne, ƙyallen da za a zo da shi saboda ɗora ransa a ciki daga wuta ne. Wa yajlisuna minhu madda al-basar, manzon Allah ya ce to sauran mala'ikun da su zauna nesa iya gani. Kaga ba mala'ika ɗaya bane yake zuwa. Summa yaji'u malakul maut, mala'ikan mutuwan sai ya zo, hatta yajlisa inda ra'si, ya zauna daidai kan kafiri. Fa yaqulu, sai ce ayyatuhan nafsul khabisa, yake kazaman rai. Wannan ita ce kalmar mala'ika, yake kazaman rai, saboda ran kafiri kazama ce. Ukhruji, ki fito, ila sakatin min Allah, ki fito zuwa ga fushin Allah, wa gababin, ki fito zuwa ga tunzirin Allah da fushinsa. Sai ya ce lokacin da ran ya ji wannan maganar, fatu farraku fi jasadihi, sai zama ran sai ya shishiga cikin jikin kafirin ta ko'ina, ya warwatsu ta ko'ina, yadda ba za a iya kama shi ba, maimakon ya tattara kansa ya bayar. Domin idan mumini ne, rarashinsa da ake, ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki, lokacin da mala'ika yake karantawa, sai ran yana tattaruwa har ya fito ya bada kansa. Ran mumini kenan. Shi yasa annabi yake cewa idan mumini ya zo mutuwa, yana sha'awar zuwa ga Allah, Allah ma yana son haɗuwa da shi. Kaga kai kana son haɗuwa da Allah, Allah yana son haɗuwa da kai. Amma idan kafiri ya zo fitar rai, ransa ya zo fita, ran bai son rabuwa da jikin kamar yanda baya son fita haka kuma Allah bai son shi saboda ka sai ran ya warwato a cikin jiki manzon Allah ya ce fa yantazi'uha wannan mala'ikan zai fisgo ran zai fisgo gaba ɗaya duk inda ran ya shiga a jikin wannan mutumin saboda ka sai annabi ya ce takaqqa'u ma'a al-uruq wal-asab saboda ka jijiyoyin mutum sai sun tsintsinke gaba ɗaya a lokacin da yake fisgan rai daga jikin kafir kaga kenan duk da ran bai so sai wannan mala'ika ya fita shi babu yadda za a yi ran ya gagari wannan mala'ika ba zai yi ba shine sai manzo Allah yake fa yakuzuha yana fisga ran zai fito sai ya cafke fa idza akadha da zaran ya cafke wannan rai din lam yad'uha wadancan mala'iku da suke zaune ba za su bari ba sai su rugo su karbi wannan ran lam yad'uha fi yadihi tarfata ayni ko da kiftawar ido ne yana fito da ran wadancan mala'iku za su zo su karba fata yaji abuha fi tilkan masuhi sai su saka a wannan kyalle da suka zo da shi daga wuta kaga kenan da kafanin wannan rai to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya siffanta wannan rai din yace yakhruju minha ka anta nirihi jifatin wujidat ala wajhil ard idan kana son sanin karnin wannan ran to sai kai kwatance da mushe da aka taba samu a duniya wanda yafi kowanne karni idan akwai mushen da yafi kowanne wari to wannan mushen ne kadai zaka kwatanta warin ran mumini idan an fitar da shi daga jikinsa kaga ke kafiri kai kaga yake nuna maka cewa shi kafiri wato lokacin fitar ransa yana samun azaba kuma sannan ran ba yi da kamshi ba kamar ran mumini ba to idan sun karbi wannan rai na kafiri yana karni fa yas'aduna biha sai su haura sama fa yas'aduna biha annabi sallallahu alaihi wasallam yace za su haura sama wannan shi ya tabbatar maka Allah yana sama za a kai mara fala yamurruna biha ala mala'in min al-mala'ika to ai nan doran kasan ma akwai mala'iku sararin samaniya da kake gani akwai mala'iku saboda ka duk sa'ilin da aka zo wuce wani mala'ika idan aka zo wuce wata jama'ar mala'iku illa alu zaka ji suna cewa ma hazar ruhul kabi kai wannan wani kazamin rai ne haka saboda ka kafin ma a cire ran kafiri ka ji abinda mala'ikan mutuwa yake gaya masa ayyatu hannafsul kabisa saboda ya san me zai tarar ya san me zai tarar to haka nan duk mala'iku da an zo wucewa za su ce wannan wani rai ne kazami fa yaquluna waɗanda suke ɗauke da ran za su ce fulanu ibnu fulanu wani ɗan wani bi aqbahi asma'ihi sai an nemo mafi munin sunansa idan mutum yana da wata bakar inkiya to da ita za a yi amfani idan ma sunan nashi yana da kyau ba da sunan shi za a kira ba duk wani lakabi mara kyau to da shi za a siffanta wannan mutumi allati kana yusamma biha fid dunya so sai manzo Allah yace hatta yuntaha biha ila sama'id dunya sai gashi an zo sama ta kusa to ita kuma ga abin da Allah yace tana da tsaro mala'iku su zo sama ta kusa za su wuce da ran kafiri a kai ma Allah to kuma kofa tana rufe fa yustaftahu za a nemi a bude manzo Allah yace fa la yuftahu lahu ba za a bude ba mala'ikun za su nemi a bude mana kofa za mu wuce da rai za mu kai ma Allah ko ba za a bude kofan ba to lokacin da annabi ya iso nan kamar yadda al-bara'u bin azib yace sai ya karanta waccan aya ta suratul a'raf aya ta 40 innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha duk wadanda suka karyata ayoyin Allah duk wadanda suka yi girman kai ba a bude musu kofar sama kaga kenan shi kafiri ba zai shiga sama ba da ransa ko bayan mutuwa har abada to sai manzon Allah ya karanta wannan aya hadisin yana sahih sunan abi daud hadisin 4753 da kuma sahih tarjim hadisin 3358 to wannan kaga ya nuna maka babu wanda yake wucewa sama sai ran mumini amma idan mumini ne ya rasu ana wucewa da ransa sai an kai shi sama ta bakwai duk musulmin da ya mutu sai ya samu wannan gata Allah ka kyauta karshen mu amma kafiri baya wucewa to kuma karka dauka wannan tsananin ya tsaya ga waɗannan mala'ikun kadai wallahi hatta mala'ika jibrilu ba shi da iko a bude mar kofar sama. Yo abinda zai gwada maka abin akwai tsanani lokacin da Allah ya aika malaika Jibril ya zo ya dauki Annabi Muhammad
sallallahu alaihi
wasallam ya kai shi sama ta bakwai wato Isra'i da Mi'raj. Wanda hadisin yana sahihu Bukhari yana babu zikirin malaika inda Al-Imam Bukhari ya shirye babu saboda bayani game da mala'iku yanda tsarin halittun su yake ya kawo hadisin 3,207 yana sahihu Muslim babu Isra'i bi Rasulillahi ila samawati hadisin 164 hadisin Malik bin Sa'sa'a yana da tsawo shi ma a wannan hadisi na tafiyar manzon Allah sama Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Jibrila lamma wasala bihi ila sama'i dunya lokacin da mala'ika Jibril ya isa sama ta farko wato sama ta kusa kenan yana tare da manzon Allah istaftaha sai mala'ika Jibril ya ce a buɗe kofa fa qila sai aka ce man haza waye kaga sama fa ba za ka shiga ba waye wanda yake son a buɗe kofa kala sai mala'ika Jibril ya ce Jibrilu ne to kaga wannan yake nuna mala'ika Jibril dama yake dama shine malamin Annabi Muhammad saboda waɗannan su ne dama masana tushen ilimin duniya daga mala'ika Jibril sai manzon Allah da aka ce waye sai ya ce Jibrilu to amma kaga kai in ne gida ne ka zo shiga ka buga kofa a bude waye ka ce sai ka ce bazan faɗa ba ana wani kana nuna kaisa haka zo mala'ika zai ce Jibrilu ne ko kuma ka ce aini ne kaga jahilci ne ya kamata ka ce wane ne ka kira sunanka abinda mala'ika Jibril yake na to kuma sun sani ba shi kadai ba ne sai aka ce wa man ma'aka wa yake tare da kai kala sai ce Muhammadun
sallallahu
kaga ya kira shi kai tsaye don a gane manzon Allah ba wai don ya kaskanta annabi ba kaga bai ce Rasulullahi ba ai in ya ce Rasulullahi manzannin Allah suna da yawa sai ya kira sunansa ya ce Muhammad waye ya ce Jibrilu kai da waye ya ce Muhammadu to haka ake so in ka zo gida ko da kai mai unguwa ne ko da kai sarki ne ko da mai kuɗi ne ko mai darajarka waye ka kira sunanka abinda ya faru kenan shine suka ce hal uhiya ilai har an masa wahayi wato kaga kenan duk sun san ruwan Annabi Muhammad
sallallahu
waɗanda ke sama gaba ɗaya sun san da manzon Allah an riga an gaya musu komai lokaci zai yi Annabi zai taho Allah zai bashi sako ya kawo ma duniya shi suke cewa shi har lokacin yayi an yi wahayi ga Muhammadu sai mala'ika Jibril ya ce na'am ƙwarai kuwa to sai Annabi ya ce fa futiha lahu sai aka buɗe wa mala'ika Jibril kofa ka ji fa mala'ika Jibril kenan bare wani kafiri babu wanda zai iya shiga sama sai mumi babu mai iya shiga sama to shine sai ya ce li'anna sama'a mahfuza saboda ita sama a tsare take la yumkin an yadkhula ahadun fiha illa bi iznillah ba yadda za a yi wani shiga sama sai da izinin Allah fa inna jibril qala malaika jibril sai ce ma'i muhammadun ina tare da muhammad shi kadai fa qila sai aka ce kad ursila ilaihi shin an riga an aika mar ne Allah ya ce na'am ƙwarai kuwa kalu sai suka ce marhaban bihi marhaba da zuwan muhammad fa ni'mal maji'u ja'a ma dalla da wannan bako wanda yazo gare mu ta su mafata wala usana sai aka bude ma annabi kofa da shi da malaika jibrilu fa da khala sama'a dunya ya shiga sama ta kusa bayan ya gama ya je sama ta biyu thumma thaniya wa thalitha kadhalika duk sama da manzon Allah ya aka kai shi sai an nemi izinin budewa to kaga ya nuna cewa sama tana da tsaro saboda kai sa da Allah ya tashi bayanin kasa ya kawo kalmar tsaro ba amma in ka lura da Allah ya tashi bayanin halittar sama sai ce ya kawata ta da fitulu da kuma tsaro kaga kenan tsaron da yake sama babu shi a kasa sai Allah yake zalika taqdirul azizul alim wannan kaddartawa ne na Allah mabuwayi masadi Allah mabuwayi masadi in banda Allah babu wanda zai tsara wannan malamai suna cewa idan aka ce ma Allah al-Azizu mabuwayi to yana daukan kalmomin ma'ana guda uku akwai izzatul qadiri buwayar Allah ta girman zatin sa shi kansa saboda kai idan aka ce ma Allah al-Azizu babu wanda ya kai shi girma saboda ka Allah yana da buwaya ta ainihin wato zatin sa wa izzatul qahari sannan Allah yana da buwaya ta wajen karfin sa wa izzatul imtina sannan Allah yana da buwaya ta wajen bada tsaro don haka waɗannan abubuwa guda uku babu wanda zai gagara Allah subhanahu wata'ala to kaga ya nuna cewa Allah da ya halicci ƙasa ya halicci sama don a idan dan adam babu halittar da ya kai su girma da ya tashi gama maganar sa sai ya ce zalika taqdirul azizil alim saboda ka gane in banda Allah babu wanda zai iya halittar sammai da ƙasa to akwai mushkiloli guda uku game da bayanin da muka gabatar mushkila ta farko idan ka dubi alqur'ani kamar da waɗannan ayoyi na surat fusilat suka tabbatar mana Allah ya yi halittar sama da ƙasa Allah ya halicci duniya a kwana shida a nan bai faɗi haka a jere ba amma dai in ka kirga kwanakin za ka samu guda shida to in ka dubi alqur'ani babu shakka Allah ya ba mu bayani a cikin alqur'ani ya halicci duniya a cikin kwanaki shida kuma abinda zai baka sha'awa ayoyi wurare guda bakwai ne wadanda Allah madaukake ya tabbatar da wannan na daya a suratul a'raf aya ta 54 Allah yake inna rabbakumullahu allazi
inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين
wannan shi da wuri na farko a cikin alkur'ani inda Allah ya tabbatar ya yi halittar sama da ƙasa a kwana shida inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda Allah abin bautanku shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasa fi sittati ayyami a cikin kwana shida kadin da ya faɗa thumma stawa ala al arshi sannan ya tabbata a saman al arshi yughshi laylan nahara yana rufe wato dare da yini dare yana rufe yini ya tsulubu hasisa kuma shi yana bin shi da sauri haka Allah yake ta canza su dare ya zo yini ya zo washamsa wal qamar wan nujumu musaffaratin bi amrihi rana da wata da taurari dukkansu Allah ya hore su na bisa ga umarninsa ala kusani lahul khalqu wal amr halitta tashi ce umarni nashi ne tabarakallahu rabbul alamin albarka ta tabbata ga Allah mai iko da talikai wannan wuri shine na farko a sama na biyu fa suratu yunus aya ta uku a farkon sura nan ma Allah ya ce inna rabbakum
allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al arsh
lamma
yudabbiru al amr ma min shafi'in illa min ba'di idhni dhalikum allahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun
nan ma Allah madaukaki ya tabbatar da haka farkon suratu yunus inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin Allah ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida thumma stawa ala al arshi sa'annan ya tabbata a saman al arshi kaga yanda ya faɗa wancan ayar haka ya faɗa a nan sai ya ce yudabbiru al amra wannan kalmar yudabbiru al amra tana nuna maka duk abin da ka ga ya auku a sammai da ƙasa ɗin nan wallahi shirin Allah ne saboda kai ce yana shirya al'amura duk abin da ka ga ya auku a duniya shirin Allah ne shi ne sai Allah ya ce ma min shafi'in illa min ba'di izni babu wani wanda zai iya ceto sai bayan izinin Allah sai Allah ce to zalikumullahu rabbukum, wannan fa shine Allah mahaliccinku wanda ya kamata ku bauta masa. Afala tazakkaruna, shin ba ku tunawa idan akwai wanda ya dace a bauta masa? Ai, babu kamar Allah mahaliccin sammai da ƙasa. Allah ka samu iya bautanka. Wuri na uku, suratu Hud aya ta 7, wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda.
وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.
Wuri na uku kenan, suratu Hud aya ta 7. Nan ma in ka lura da yadda Allah ya kawo bayanin, zaka ga Allah yana ƙarfafa mu sani, shi yasa ya dinga maimaita wannan a cikin Alƙur'ani. Wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin, Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki 6. Kaga ya sake maimaita wannan kalma, ya san ya faɗa a suratul A'raf, ya san ya faɗa a suratul Yunus, ya sake faɗa a suratu Hud, ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki 6. Wa kana arshuhu alal ma'i, lokacin da ya halicci sammai da ƙasa din nan, al arshinsa tuntuni, yana kan ruwa. Sai ce, me yasa ya halicci sammai da ƙasa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, saboda ya mana jarabawa waye wanda ya fi kyawun aiki. Wallahi, wannan ita ce hujja da ta sa aka halicci ɗan adam. Babu wata manufa na halittan ka face a maka jarabawa, ka yadda akwai mahaliccinka, ka yadda za ka mar biyayya a ɗiba ma lokaci idan ya ƙare, da ka bauta ma Allah da baka bauta masa ba, Allah zai karɓi ranka. Allah ka ta ƙarshen mu. Dalilin da yasa Allah ya halicci mutane, dalilin da yasa Allah ya halicci sammai da ƙasa, kaga a wannan ayin ya gaya mana dalilin halittan sammai da ƙasa, liyabluwakum dan ya jaraba ku ayyukum ahsanu amala. Wala in qulta innakum mab'usuna min ba'dil maut, sai Allah ya ce ma annabi, da zaka ce musu za a tada ku bayan kun mutu, abin mamaki za ga dan adam yana shakka. La yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin, kafire cewa za su yi ma sihiri ne, ba za ma su yadda ba. Wanda aka halicce ka kake mamakin za a sake tada kai? Ai, kai ka sani ba kai kai kanka ba, ba kai ka kawo kanka duniya ba. To, ai, ko wanda ya iya kawo ka duniya zai iya tada kai? To, amma abin mamaki dan adam yana shakka. To, sai wuri na hudu shi ne suratul Furqan aya ta 59. Allah ya ce, allazi khalaqa samawati wal arda,
samawati wal arda ma baynahuma fi sittati ayyamin ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
نما كاغا الله يتبتد وانكين ده هلچي سمي الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله يا هلچي سمي ده كسا وانا نكرو سيچي ده سكانوس كاغا يا نونا جو إنك جاء الله يتي السماوات والأرض كوبا أمفد أكوبا أفد أبا. Allah yana nufin wa ma bainahuma, Allah ya halicci sammai da ƙasa da abin da ya zo a tsakaninsu, fi sittati ayyamin, a kwanaki 6. Sun mastawa alal arshi, sa'annan Allah ya tabbata sama al arshi. Kaga wannan kalma ta summa ba aya ɗaya ba, haka ta dinga zuwa a waɗannan ayoyin, saboda haka karka ɗauka kuskure ne, a'a haka ɗin ne. Sun mastawa alal arshi, sa'annan Allah ya tabbata a saman al'arshi. To, sai Allah madaukaki yake cewa ar-rahmanu fas'al bihi khabira, inde kana neman labari ne, labari na hakika na gaskiya, to koma ka tambayi Allah, domin al'amuran duka nashi ne. Wuri na biyar fa, suratu Sajda aya ta 4, Allahu allazi khalaqa samawati wal ardi,
khalaqa samawati wal ardi wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh, ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون
kaga wannan ayar ta so ta yi kama da waccan ta suratu Hudu amma Allah madaukaki sai kawo bambanci suratu Yunus na'am anan suratu Sajda Allah ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa wama bainahuma da abin da ya zo tsakanin su fi sittati ayamin a cikin kwanaki shida thumma stawa ala al-arshi ya tabbata saman al-arshi to sai ce malakum min dunihi min waliyyi ba ku da wani majibinci in ba Allah ba ba ku da shi wala shafi'in kuma babu ma wani mai ceto gare ku afala tatazakkarun shin ba za ku duka tunawa ba babu mai maka wani abu sai Allah saboda kai sa wallahi mu gyara tsakanin mu da Allah Allah ka samu iya wuri na shida shine suratul qaf ayata 38 ولقد خلقنا السماوات والأرض
وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب
الله مدوك يجي ولقد خلقنا السماوات والأرض حقيقة منها لتسمى ميدة كسا يجي وما بينهما كاكوة نعيه أكون دوك سيديكا وما بينهما سورة الفرقان ya kawo suratul sajda ya kawo suratul qaf ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su fi sittati ayamin a cikin kwanaki shida sai Allah ya ce wa ma masalami lugumi kuma babu wata gajiya da ta same ku babu wani gajiya to na ƙarshe fa suratul hadid aya ta 4 huwa alladhi khalaqa as-samawati
wal ardha alladhi khalaqa as-samawati wal ardha ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yalidu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'rudu fiha wa huwa ma'akum
So wannan shine wuri na ƙarshe wuri na bakwai suratul hadid huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida thumma stawa 'ala al-'arshi sai Allah ya tabbata a saman al-'arshi ya'lamu ma yalju fil ardi kaga wannan ayat ta zo da ƙarin ilimi waɗannan halittu da Allah ya sammai da ƙasan nan dan ya nuna maka ba wai ya halitta bai sani bane yace yana sanin abin da yake shiga ƙasa wama yakhruju min hada abin da ya fito daga ƙasa wama yanzuru min as-sama'i da abin da yake saukowa daga sama wama ya'ruju fiha da abin da yake haurawa cikin sama duk abin da ke shiga da fita Allah ya sani sai yace wa huwa ma'akum kuma yana ma tare da ku yana tare da ku ta ilimin sa aina ma kuntum duk inda kuke saboda ka ba inda zaka shiga ka buye ga Allah babu wallahu bima ta'maluna basir baya ga cewa ya sani kuma Allah mai ganin abin da kuke aikatawa Allah ka kyautata tsoron mu gare ka kaga mun samu rare guda bakwai a cikin alqur'ani waɗannan guraren gaba ɗaya Allah yake tabbatar da yayi halittar sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida to mushira da aka samu shine sai ga kuma wani hadisi na Abu Huraira sai ga hadisin Abu Huraira kuma wannan hadisin na Abu Huraira yake ba da labari yace akhadha rasulullahi bi yadi akwai ranar da manzon Allah ya kama hannuna faƙada sai ya ce min khalaqallahu turbata yawm as-sabt Allah ya halicci turbaya ne a ranar asabar wa khalaqa fiha al-jibal yawm al-ahad Allah ya halicci duwatsu a ranar lahadi wa khalaqa ash-shajara yawm al-ithnayn itatuwa kuma Allah ya yi su a ranar litinin wa khalaqa al-makruha yawm as-sulasa mar abubuwa marasa kyau na duniya Allah ya tsara su ne a ranar talata a wannan hadisin wato duk abin da ya zama mummuna abin da rai bai so shi ake nufi da al-makruh ma yukrahu mimma yuhlik duk abin da ke iya halaka dan Adam kamar misali ai kaga akwai halittu da suke da guba kamar misali maciji yana da poison kamar kunama da wasu halittu wadanda suke cutarwa so duk tsari na wani abu da zai iya cutarwa Allah ya yi shi ne a ranar talata to amma kuma riwayar da yake tazo da kalmomi daban-daban akwai riwayar da aka samu daga Sabitun al-Bunani wanda yake cewa wa khalaqat tikna yawm al-thulasa Allah ya halicci wato Allah ya halicci abubuwa masu karfafa rayuwa a ranar talata a maimakon al-makru abubuwan da rai baya so sai zama akwai riwaya da tazo da wannan idan aka ce at-tiqnu ma yakun bihi al-ma'ashu to abinda rayuwa ke tsayawa da ita wa yaslu bihi kamar misali ai kaga a yanzu ana tono fetur din nan da shine ake amfani da shi motoci su tafiya da abubuwa da dama to yana daga cikin nau'i na at-tiqnu abinda za a tono shi daga ƙasa Allah ya riga ya sa masa ƙarfi da tasirin da yake samar da amfani ga duniya kamar misali fetur din kamar misali coal da abin da ya shafi nuclear energy wanda duka tsarin Allah ne to duk wani abin da zai karfafa dadin rayuwar duniya wanda Allah ya binne shi a cikin kasa manzo Allah yace Allah yayi tsara shi ne a ranar talata shi yasa ake kiran sa dan kamar wata riwaya da yace wa khalaqat tikna menene at-tikn shay'un yahsulu bihi salahun fa kullu shay'in yahsulu bihi salahun duk abinda zai iya inganta rayuwa fa huwa tiknun da larabci ana kiran sa at-tiknu to sai annabi yace wa khalaqa an-nura yawm al-arbi'a Allah ya halicci haske a ranar laraba waqat to wannan shi din ma an samu riwaya ta biyu ta wannan hadisi wanda take nuna cewar a maimakon haske an-nur sai aka samu an-nunu ka san wasu kalmomin za ka samu harafi ɗaya ne kawai bambanta tsakaninsu da kalmar an-nuru da kalmar an-nunu kaga harafi ɗaya ne bambanta su to saboda haka yasa aka samu bambancin riwaya idan aka ce wa khalaqan nuna yawmal arbi'a Allah ya halicci kifi a ranar laraba wato halittun da suke rayuwa a cikin ruwa to sannan akwai riwaya da ta zo ma da al-buhur Allah ya halicci tekuna a ranar laraba to sai ya ce wa basa fi haddawa bu yau malhamis sai Allah ya warwatsa dabbobin da kake gani a ranar alhamis duk wata dabban da ka sani Allah ya gama halittanta a ranar alhamis shi kuma annabi adam fa sai manzo Allah ya ce wa khalaqa adam alaihi salam ba'da al-asr min yawm al-jum'a shi kuma annabi adam sai aka halice shi bayan la'asar a ranar Juma'a fi akhir sa'ati min sa'ati Juma'a a ƙarshen sa'o'in Juma'a a ƙarshen yinin Allah ya halicci annabi Adam mimma bayna al-asr ila al-layl sai manzo Allah ya ce tsakanin la'asar zuwa dare aka halicci annabi Adam alayhi salatu to wannan hadisin yana al-musnad kuma yana Muslim sahihu Muslim shine hadisi na 2789 to babu shakka malaman hadisi sun yi martani ga wannan hadisin kwarai kuma da kusan duk malaman da ke sharhin sahihu Muslim idan ka duba wannan hadisin zaka ga suna inkarin sa don misali al-Imam al-Qurtubi mai littafin al-Mufhim lima ashkala min talqis kitab Muslim ya yana juzu'i na 7 shafi 341 yace hadhihi riwaya laysat bi shay'in wannan hadisin ba komai bane idan malamin hadisi ya faɗi haka yana nufin hadisin bai inganta ba so kaga dai hadisin yana sahihu Muslim amma ko bai inganta ba sai al-Imam al-Qurtubi yace dalili kuwa li'anna al-ardh khuliqat ba'da al-ma'i Allah ya halicci ƙasa ne a bayan halittar ruwa wa 'ala al-ma'i kuma ya halicci duniyar akan ruwa wannan ya faɗa a farkon suratu Hud wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arshuhu 'ala al-ma'i sai ce hadha qabla khalqi samawati wal ardi kaga kafin halittar samai da ƙasa kenan sai ce wa taqiqul qawl gaskiyar magana ita ce annahu lam yadhkur fi hadha alhadith nassan ala khalqi as-samawati. Wannan hadisin baya magana da ta shafi halittar sammai, ma annahu zakara fiha ayyamul usbu' kullaha. Tace in ka lura ya kawo kwanakin sati gaba daya, ya kawo kwanakin sati, domin hadisin abinda Abu Hurairah yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara bayanin an halicci turbaya ranar Asabar, aka gama halitta ranar Juma'a. Kaga kenan an samu kwana nawa ana halitta? Kwanaki bakwai. Kace to kaga wannan hadisin ya saba manassin Al-Qur'ani, tunda Al-Qur'ani kaga mun karanta ayoyi bakwai inda Allah yake cewa halittar sa na samai da ƙasa ya zan ya tabbata ne a kwanaki shida. Yaya za a samu hadisin da zai warware wannan bayani daga Allah tabaraka wata'ala? Saboda haka yace wannan hadisin laysa bishayin, ba komai bane. Wa zakara ma khalaqa Allahu ta'ala fiha falau khalaqa as-samawati fi yawmin za'idin ala ayyamil usbu'i. Yanzu inda a ce Allah ya ƙara halitta, lakana khalqu samawati wal ardi fi samaniyati ayyam, kaga ya zama a kwana takwas kenan. Wa zalika khilaful mansusi alayhi fil Qur'an, wannan ya saba ba nassin da Al-Qur'ani ya tabbatar. Wala sa'ira ilai, kuma babu wani dalili wanda zai iya karfafa ma wannan. Yace qadru wiya hadha al-hadisi fi ghairi kitab Muslim, wannan hadisin ba al-Imam Muslim kadai ruwaito ba, an samu wasu littafai, wasu malaman hadisi suka ruwaito bi riwayati mukhtalifa, amma duk riwayar da aka samu zaka same ta muttariba, wannan riwayar wato ba ta tabbata, saboda akwai kalmomin da ba su inganta. Wa fi ba'dha annahu khalaqa al-ardha yawm al-ahadi wal isnain wal jibal yawm as-sulasa, akwai riwayoyin da aka samu waɗanda ba shakka sun zo da tsari kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa. To shine sai ya ce idan aka samu hadisi wanda ya ce an yi halitta a wasu kwanaki ba shida ba, sai ya ce fala yu'tamadu, ba za a dogara gare shi ba. Alama ta tammanatu min tartibil makhluqat fi tilkal ayyam, hakanan tsarin jera halittar da ya zo a hadisin shi ma ba za a yi amfani da shi ba idan ya saba manassin Al-Qur'ani. Sai ce me ake dogara da shi? Wallazi yu'tamadu alayhi fi zalika, idan kana son ka san menene jerin halittun Allah, yace ka dawo suratu Fussilat daga aya ta 9 zuwa aya ta 12. Inji al-Imam al-Qurtubi. Saboda haka duk malaman sunna suna aiki da waɗannan ayoyi da muka karanta daga aya ta 9 zuwa aya ta 12 ta suratul Fussilat. Qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayni, kaga kenan in kana so ka san wanne ne farkon halitta, to al-Qur'ani ya bada amsa, shine suratul Fussilat. To wannan bayanin al-Imam al-Qurtubi kuma ba shi kadai ba, haka nan Ibn Taymiyyah ya yi martani ga al-Imam Muslim game da wannan hadisi. Zaka gani a majmu'u fatawa mujallad na farko shafin 356 da kuma mujallad na 18 shafin 73. Hakanan Ibnul Qayyim Jawziyya akwai littafin sa Al-Manarul Munif shafi na 84. Hakanan Ibnul Mulaqqin wanda yana daga cikin fitattun malaman hadisi kuma na fiqh, in kaga duba Tuhfatul Muhtaj wanda yana mujallad na 2 shafin 563. Abinda ya inganta shine yaushe ne Allah ya fara halitta? Kaga wannan hadisin ya ce ranar Asabar, to ba gaskiya bane. Abinda ya tabbata shine Allah ya fara halitta, awwalul khalqi kana yawmul ahad, farkon halitta a ranar Lahadi ne. Ai shi yasa kaga ma ya zo da al-arabce al-ahadu na daya, al-isnain as-salasa har zuwa gaba, saboda haka ya dace da tsarin larabcin ranar Lahadi Allah ya fara halitta. Wannan shine abin da ya inganta ranar Lahadi. To Ibn Taymiyyah al-Kitab Majmu' Fatawa a mujallad na 17 shafi 235 yace wa ammal hadithu alladhi rawahu Muslim, wannan hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito cewa khalaqa Allahu turbata yawm as-sabti, Allah ya halicci turbaya a ranar Asabar, yace fa huwa hadithun ma'lul, hadisi ne wanda yana da aibu, hadisi ne yana da aibu. Yace kuma aibun nan manyan masana suka bayyana, kamar su waye? Yace qadaha fihi a'immatul hadis kal Bukhari, malamin al-Imam Muslim na farko da farko malamin al-Imam Muslim shine al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari bai ruwaito wannan hadisin ba. Hadisin Abu Huraira da yake cewa Allah ya fara halitta ranar Asabar ya halitta turbaya. Al-Imam Bukhari bai kawo hadisin ba. Kuma ya gaya ma al-Imam Muslim wannan hadisin bai inganta ba. Kaga kenan babban masanin hadisi irin al-Imam Bukhari ya ce bai inganta ba, amma abinda al-Imam Bukhari ya faɗa shine annahu mawqufun ala Ka'bin, ba shakka hadisin ya tsaya ga Ka'abul Ahbar, wanda kuma Ka'ab yana daga cikin tabi'ai. Shi ko Abu Hurairah sahabin manzon Allah ne, so sai ya zama asali wannan hadisin ba shi da alaka da Abu Hurairah. Bashi da alaka da Abu Huraira, ai saboda a isar da shi ga manzon Allah, shi yasa aka ce Abu Huraira shi ya ruwaito. Abinda al-Imam Bukhari ya faɗa shine babu shakka Ka'ab shine wanda ya faɗi wannan maganar, kuma ba al-Imam Bukhari kadai ba. Ibn Taymiyyah ya ce wa qad zakara ta'lilahu al-Baihaqi aidan, al-Imam al-Baihaqi shima ya bayyana illar wannan hadisi. وبينوا انه غلط ليس مما رواه ابو هريره عن النبي. waɗannan manyan masana hadisi sun ce babu shakka an samu kuskure don wannan hadisin abu huraira bai riwayo shi ba. wa huwa mimma ankara al-huzzaq ala muslim ikhrajahu iyyahu, yana daga cikin hadisai kadan waɗanda suke sahihu muslim wanda malaman hadisi suka yi inkari ga al-imam muslim don me ya ruwaito wannan hadisi, don me ya saka wannan hadisin a littafinsa. Kama an karo alaihi ifraj asha yasira, Ibn Taymiyyah yace to ba wannan hadisin kadai bane, akwai hadisai marasa yawa waɗanda manyan malamai sun kushe ma al-Imam Muslim a dalilin kawo su a littafinsa, saboda duniya ta san cewar sahihu Muslim yana daga cikin mafi ingancin littafan hadisi. To sai gashi kuma an samu hadisin da bai inganta ba. Saboda ka babu shakka akwai hadisai masu rauni a sahihu Muslim. Kuma wannan hadisi da muka karanta, kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa, yake yana daga cikin dalilai waɗanda suke sa malaman hadisi na aibanta al-Imam Muslim akan riwayoyi waɗanda ba su da kyau, wanda suke kawo rudani game da fahimtar wani abin da Allah ya riga ya gama shi a cikin Al-Qur'ani. To sai yace wa qad zakara Abul Farj Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi ya kawo bayani inda yake fassara wannan sura, wato khalaqal arda fi yawmayn, in ka dubi daidai wannan gaba, sai ya kawo hadisin Abdullah ibn Abbas yace khalaqal arda, Allah ya halicci kasa kamar yadda Allah ya faɗa a Qur'ani, fi yawmayn, sai Abdullah ibn Abbas yace to yawmayn din nan fi yawmil ahad wal isnayn, da Allah yace ya halicci ƙasa a kwanaki biyu, yana nufi ya halicci ƙasa a ranar Lahadi da ranar Litinin. Wa bihi qala, to ba wai Abdullah ibn Abbas kadai ba, sai Ibn Taymiyyah yace wannan ita ce fasaran Abdullah ibn Salam sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka dawo ga tabi'ai fa akwai al-Imam al-Bahaq, al-Imam Mujahid, Ibn Juraij, al-Imam Suddi, sai ce wal aktharun, akasarin malaman sunna abinda suka tabbatar da shi kenan. Kaga kenan ba za ka yi aiki da duk wani hadisi da ya ce an fara halitta ranar Asabar ba, yau shi Allah ya fara halitta ranar Lahadi. Kaga ya kawo mana hujja da fassaran sahabban manzon Allah da fassaran tabi'ai mafi yawa. Kuma in ka dubi mujallal na farko shafin 256 littafin sa har yanzu, yace wal hujjatu ma'a ha'ula'i, kuma hujja tana tare da waɗannan malamai. Fa innahu qad sabata bil kitabi was sunnati wal ijma', abu ne wanda ya tabbata hujjansa ta zo a cikin Al-Qur'ani, hujjansa ta zo a hadisin manzon Allah, hujjansa ta zo ta samu ijma'in fahimtar malaman sunna. Me yake nufi? Yace anna Allah ta'ala khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam, wannan babu makawa a kwanaki shida Allah ya halicci samai da ƙasa. Sai yace wa inna akhira ma khalaqahu huwa Adam, ƙarshen halittun Allah gaba ɗaya shine Annabi Adam. Saboda haka da kake ganin kuda yana shawaki, ya riga ka zuwa duniya, babu abu na ƙarshe sai ɗan Adam. An gama da komi kafin aka halicci mutum. wannan ita ce fahimtar fahimtar da ta samu hujjoji na ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah wa kana khalaqahu yawmal jumu'a yaushe Allah ya halicci annabi adam ranar juma'a kaga ranar karshe kenan rana ta shida in ka dauki lissafi daga lahadi rana ta shida ita ce ranar juma'a ita ce ranar karshe saboda kai sai Allah ya maida ita budurwar rana wa hadha alhadith almukhtalaf fihi wannan hadisin da malamai suka samu sabani akai annahu khalaqa zalika fil ayami sab'a ai kaga hadisin abu huraira yana nuna an yi halittar a kwana bakwai an fara daga ranar asabar an gama juma'a kaga kwana bakwai kenan wa qad ruwiya bi isnadin asahhu min hadha abinda aka ruwaito hadisi daga manzon Allah wanda isnadin sai fi wannan kyau shine anna awwalal khalqi kana yawmal ahadi farkon halittar Allah ranar lahadi ne wannan shine abinda hadisi mafi inganci ya tabbatar haka nan kuma alitar majmu'u fatawa a mujallal na 17 shafi na 233 yace wa idza kana akhirul khalqi kana aljum'a wa idza kana akhirul khalqi kana yawmal juma'a idan ya kasance karshen halittar Allah ya kasance ne a ranar juma'a dalla ala anna awwalahu kana yawmal ahadi wannan shi ya nuna cewar farkon ranar halitta ranar lahadi ne sai ce li anna sitatun saboda ai kwanakin guda shida ne to wannan zaka gani ma dan ibn taymiya ya magana nan a wurare da yawan gaske na littafansa hatta an littafi aljawab as-sahih yana mujallal nabi shafi na 443 fa haka nan ibn kasir yayi magana a tafsirin wannan aya yayi korafi game da wannan hadisin na abu huraira haka nan kuma zaka gani a littafin sa na tarihi al-bidayah wa an-nihaya yana mujallal na farko shafi na 27 ibn kasir yace wa qad takallama fi hadha al-hadith wannan hadisin na abu huraira manyan masanan hadisi a tarihi sun yi korafi akan sa sai ya kirga su yace akwai ali ibn al-madini akwai al-imam al-bukhari akwai al-imam al-baihaqi wa ghayruhum min al-quffaz masana hadisi ba waɗannan kadai ba sun tabbatar da hadisin Abu Hurairah nan bai inganta ba qala al-bukhari fi tarikh al-imam al-bukhari yana da kitabul tarikh sai ya kawo bayanin da al-imam al-bukhari yayi yace wa qala ba'dhum an ta'bin abinda al-imam al-bukhari ya faɗa wannan hadisin an samu waɗanda suka ruwaito suka tabbatar da cewa Ka'ab shine kadai ya faɗa wannan magana sai al-imam al-bukhari yace wa huwa asah wannan riwaya ita ce mafi inganci أن هذا الحديث مما سمعه أبو هريرة أشيوا ونن حديث كأب ياتي حديث دقوجا أبو هريرة وتلقاه من كأب الأخبار سيتي فإنهما كان يصطحبان باب شكا أبو هريرة دكأب سنة هدوى سنة تفيها تاريخ سكن زونا ولي هدى سيبيتا حديثي يتجالسان للحديث دا أبو هريرة دكأب الأخبار أما shi kabul ahbar ba sahabi bane abu hurairah ko sahabi ne fa hadha yuhaddithu an suhbatihi idan sun zauna abu hurairah sai bashi labari game da manzon Allah
sallallahu alaihi
wa hadha yuhaddithu bima yusaddiquhu an nabi shi kuma sai bashi labari saboda malami ne na banu isra'ila kafin ya musulunta saboda haka sai bashi labari game da abubuwan da suke cikin littafansa wanda ya rubuta na ilimi to ana nan da yake Abu Huraira yakan karantar da shi kuma sai karantar da Abu Huraira abin da yake Bible to sai aka waye gari waɗanda shi Ka'abul Ahbari ya ba su labari sai ya danganta wanda ya ba su labari cewa ya karbo da Ka'abul Ahbar sai ya danganta shi ga Abu Huraira kai tsaye alhali kuma ba Abu Huraira ya rawaito wannan hadisi daga manzon Allah ba to saboda haka sai Ibn Kasir yake cewa abinda ya tabbata in ka dubi wannan hadisin yace fihi zikru khalqil ard wa ma fiha min sab'ati ayami ai hadisin inda yake da mushkila shine ya nuna cewar Allah ya halicci duniya ne a cikin kwanaki bakwai sai ya ce wa hadha khilaful qur'an to ai wannan ya saba ma ayoyin alqur'ani sun ce kwana shida li'anna al-arda khuliqat fi arba'ati ayami ita kasa an gama halittanta a kwana hudu thumma khuliqat as-samawati fi yawmayn sama kuma fa Allah ya halicce ta a kwanaki biyu min dukhanin daga wani hayaki wanda alqur'ani ya tabbatar sai ibnu kasir yace to wannan hayakin wa huwa bukharul ma'i asali abinda ake nufi tiririn ruwa ne tiririn ruwa allazi tafa'a hina tarabal ma'ul azim allazi khalaqa min zabadihi al-ardh lokacin da Allah ya halicci ƙasa da ƙuduransa wannan halittar na ƙasan Allah yayi daga ruwa wannan ruwa da yake karkashin al'arshin sa to halittan da Allah yayi da yake da ƙuduransa ne wata ƙara ce ta fito mai tsananin gaske saboda halittar ƙasa din daga wannan ruwan to wannan ƙarar bayan an cura ƙasan sai wannan tiriri yayyawa a sararin samaniya wannan tiririn shine Allah ya kira shi ad-dukhan inji ibnu kasir wannan yana cikin littafin sa al-bidayah wa an-nihaya to kuma yace wannan bayani da muka gabatar ba daga wurin shi bane kawai yace Allah yayi bil qudratil azima al-baliga wanda ya halicci sammai da ainihin tiriri ko ko hayaki da ya turbude a bayan halittar ƙasa kaga dai halittar ƙasa ita ce farko to amma bayan Allah ya halicci ƙasan da ƙuduransa akwai fashewar da ta faru mai ƙaran gaske daga wancan ruwan sai ta da wannan tiririn yana da kauri shi yasa Allah ya kira shi ad-dukhan hayaki to sai ya ce wannan maganar da nayi ba nawa bane ya ce Isma'il bin Abdurrahman as-Suddi ya yi wannan fassara al-kabiru fi khabarin zakarahu wanda shi kansa ya ba da labarin ne an abi malikin abu malikin kuma fa ya karbo daga abu salihin ya karbo daga wa abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad so kaga an samu fassarar sahabin manzon allah to sai ya sake cewa kuma ba abdullahi bin abbas ne kadai ya tabbatar da wannan ba akwai murratul hamdani riwayarsa wani tabi'i shi kuma ya kawo daga abdullahi bin mas'ud shi ma abdullahi bin mas'ud ya fassara wannan da haka so kaga an samu fassarar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka wancan hadisin bai inganta ba ta bayanin ibnu kasir kuma zaka gani ta bayanin al-imam bunawi a littafin faidul qadir yana juz'i na uku shafi na 147 ko amma duk da haka akwai malaman da suke ganin wannan hadisin ya inganta akwai waɗanda suke goyon bayan al-imam muslim akan wannan hadisin daga cikin su kuwa akwai muhammad nasiruddin al-albani shi yana ganin wannan hadisin da yazo da bayanin Allah ya halitta a kwanaki bakwai ya inganta hadisin al-imam muslim ingantacce ne yake cewa kuma bai saba ma nassin al-qur'ani ba illa shi yana bayanin halittar da Allah ya tsatsara kenan bayan wancan halitta shine aka samu Allah madaukaki ya dinga gyaran halittun to ranakun da Allah ya gyara halittun duniya sama da ƙasa kwanaki bakwai ne ba kwanaki shida ba amma asali halittan sammai da ƙasa kwanaki shida ne to akwai hadisin sayyidina abubakar wanda shine ibn taymiya yake tabbatarwa hadisin sayyidina abubakar as-siddiq yake ba da labari yace akwai ranar da yahudawa suka zo wajen annabi muhammad lokacin da yahudawa suka zo ga manzon Allah fa qalu suka ce ya muhammad akhbirna ma khalaqa Allah ta'ala min al-khalq fi hadhihi al-ayyam as-sittah ya kai muhammad mun zo ne don ka ba mu labarin halittun da Allah ya yi a cikin kwanaki shida din nan muna so ka gaya mana in ji yahudawa fa qala sai annabi ya ce khalaqa Allah ta'ala al-arda Allah ya halicci ƙasa yawm al-ahad wal-ithnain ranan lahad da litinin to kaga wannan ya dace da bayanin Allah na al-Qur'ani wa khalaqa al-jibala yawm al-thulatha ya halicci duwatsu a ranar talata wa khalaqa al-mada'ina wal-aqwata Allah ya halicci birane da abinci wal-anhara da koramu rafuka wa umranuha duk abin da ke raya al'umma wa karabiha da abin da ke rusa al'umma abin da ke raya birane ya rusa birane Allah ya yi shi ne yawm al-arba'a ranar laraba to wannan ranar laraba kaga fa hazihi arba'a sai dace da yanda Allah ya faɗa a suratul fussilat a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn har dai ya karanta ya iso ila sawa'is sa'ilin wato annabi da kansa ya karanta ma Yahudawa da ya faɗi haka sai da ya karanta waɗannan ayoyin waɗanda muka karanta a yanzu to sai ya ce wa khalaqa samawati wal mala'ika Allah ya halicci sammai da mala'iku yawmal khamis aranan li alhamis ila salati sa'atin hatta zuwa ga sa'o'i uku na ranar juma'a wa khalaqa fi awwali sa'atin a farkon lokaci na ran juma'a Allah ya halicci al-ajal ajali na dan adam wa fi saniya a lokaci na biyu Allah ya halicci al-afata duk wata musiba da ke iya samu mutane wa fi salisa a sa'a ta uku Allah ya halicci adam alaihi salam askanahu al-janna sai Allah ya sa shi a cikin aljanna duk dai a ranar juma'a wa amara bi iblis bi sujudi lahu Allah ya yi umarni ga iblis ya yi sujuda ga annabi adam bai yi ba annabi adam ya saba ma Allah ya ci dan ice wa akhrajahu minha sai Allah ya fitar da annabi adam daga aljanna fi akhir sa'a a sa'ar karshen juma'a wato kaga an halicci annabi adam bayan azhar bayan la'asar kafin rana ta fadi an sa shi aljanna har ya saba ma Allah har an fitar da shi daga aljanna sai Yahudawa suka ce sadaqta ta faɗi gaskiya idza atmamta in ka cika magana kaji ba Yahudi wai ka faɗi gaskiya amma in ka cika magana nan da nan annabi ya gane sai Ramadan Allah ya ɓaci hankalin sai tashi wato suna nufin me annabi ya yarda Allah ya halicci sammai da ƙasa a kwanaki shida suka ce to sai ka cika mana bayani wato suna nufin Allah ya huta a rana ta bakwai wannan shine cika magana wato in dai annabi bai cika ba to ba za su karba ba to annabi ya hangi me suke nufi manzo Allah sai ransa ya baci nan take sai Allah ya saukar da suratul qaf aya ta 38 walaqad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lugubin sai Allah ya tabbatar da farko gaskiya ne mun halicci samai da ƙasa da abin da ke tsakanin su a kwanaki shida amma babu wahala da ta same mu idan aka ce allugu ana nufin attabu babu gajiya babu wahala da ta same mu sai Allah ya ce ma annabi fasbir ala ma yaquluna kai hakuri da abin da suke faɗa to wannan hadisin na sayyidina abubakar ya samu riwayar abdullahi ibn abbas wanda kusan riwayoyin sun zo iri daya zaka ga shi a littafin al-imam al-hakim al-mustadrak hadisi na 450 to kaga anan mun samu tabbas game da kwanakin da Allah ya halitta in ma ka ji an ce ma Allah ya fara halitta asabar babu shakka wannan hadisi mafi yawan malamai suna rejecting din shi ba sa karba saboda me ya ci karo da ayoyin alqur'ani amma akwai mutanen da ke gaskantawa waɗanda suke ganin ai wannan adadin bai ci karo da adadin da alqur'ani ya kawo ba to sai mushkila ta biyu me ake nufi da rana yanzu misali abinda Allah madaukake ya gaya mana shine a innakum latakfuruna billazi khalaqa as-samawati wal ardha khalaqa al-ardha fi yawmayn yanzu kuna kafircewa da wanda ya halicci ƙasa a kwana biyu idan Allah ya ce kwana biyu me tsawon kwana daya to babu shakka inda zaka dubi littafin lugha kamar al-mufrada na al-imam Raghib al-Asfahani yana cewa al-yawm fi lughati al-arab يعبر به ان وقت طلوع الشمس الى غروبها اصلي da larabci idan aka ce yini daga kullowar rana zuwa kuyanta shine yini banda dare wannan shine al-yawm to amma larabawa ba sa tsayawa akan haka saboda haka suna iya cewa fil yawmi alhali ba wannan tsarin ba wai daga kullowar rana zuwa kuyanta bane to kuma zaka gani a littafin tafsirai daban-daban don misali al-imam al-adusi a littafin ruhul ma'ani yace wal yawm fil mashhuri yana mujallal na 6 shafin 62 ruhul ma'ani tafsirin al-imam al-adusi yace in aka ce yini ibaratun an zamani kauni shamsi huwa fawqa al-ufuqi ai ana cewa yini daga kullowar rana zuwa kuyanta kenan ranar tana sararin samaniya wa uridu minhuma hakuna alwaqtu mutlaqan amma in ka dubi abinda Allah yake nufi anan yace zaka fahimci lokaci ne kawai Allah ya saki me dalili yace li annahu la yatasawwaru zalika qabla khalqi as-samai wal kawakib Allah ya ce ya halicci ƙasa a yini biyu. Ya za a gane yini? Za a gane yini ne daga ƙullowar ranar zuwa ɓuyanta. A lokacin da Allah ya halicci ƙasan babu ranar da za ta ƙullo, bare a gane tsawon yini. Allah ya sa mun gane. To saboda haka yasa yake cewa malamai da yawa su suna ganin yinin da Allah yake faɗa ba yanda yake a zamanin yanzu bane. Yace amma duk da haka yutamalu zalika alwaqti yahtamilu an yakuna bi miqdari al-yawm al-ma'ruf. Ga Imam al-Alusi akwai sabanin fahimta kwarai, akwai malaman da suke ganin wancan yini bai yi kama da yini na yau ba. Me ya bambanta su? Saboda yini na yau akwai rana, wancan yinin kuma da Allah yake magana ba a mai ranan ba. An ce an fara halittar ƙasa ba a yi sama da sammai ba, bare abin da ke cikin sammai. Kaga an fara halittar ƙasa, wannan shine bayanin Al-Qur'ani, babu ko shakka a kai. To saboda haka yasa malamai sai suka zama kashi biyu. Ibn Taymiya yana daga cikin malaman da suke ganin wannan yinin da Allah ya ce yini biyu ba irin wanda muke amfani da su ba ne. Wannan za ka gani a littafin Majmu'u Fatawa, mujallar 18, shafin 210. Yace innahu subhanahu akhbara annahu khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin. Allah ya gaya mana ya halicci sammai da ƙasa a kwanaki shida. Wasawa'in qila. Yace to ko ka dauka inna tilkal ayam bi miqdari hadhihi al ayam. Wadancan kwanakin suna daidai da kwanakin yanzu. Bi tulu'i shamsi wa ghurubiha, cewa in rana ta kullo ta buya, shi ake ce mai yini. Aw qila, ko ku ka dauki bayanta ta biyu wanda malamai suke cewa innahu akbaru minha, wancan lokacin tsawon sa yafi wannan. Sai yace akwai ma wanda ke cewa inna kulla yawmi, kowace rana daya qadaruhu alf sana, shekara 1000 ne. Saboda haka idan Allah yace ya halicci duniya, ya halicci doran ƙasa a kwana biyu, yana nufin ya halicci doran ƙasa a shekara 2000. To a ƙarshe sai Ibn Taymiya ya ce fala raiba anna tilkal ayyam allati khuliqat fiha samawati wal ardu, babu dai shakka wadancan kwanaki da aka halicci sammai da ƙasa, gairu hadhil ayya, ba irin wadannan kwanakin bane. Wa gairu zamani alladhi huwa miqdaru harakati hadhihi al-aflaq, ba a irin wannan lokaci wanda ake gane time ta motsin manyan halittun duniya. Saboda misali, ya ake gane lokaci? Saboda rana, alaƙar rana da duniya, ko alaƙar wata da duniya ake gane lokaci? Kaga ai saboda akwai taurari ne. To a lokacin da Allah ya ce ya halicci ƙasa a kwana biyu, ba ma ya halittar taurarin ba gaba ɗayansu. Saboda haka sai Ibn Taymiya ya ce wancan lokacin ba irin wannan ba ne. To amma gaskiya mafi yawan malaman tafsiri suna barin maganar yanda Allah ya faɗe ta. In ka dubi tafsirin al-Imam al-Kashshaf, al-Imam al-Zamakhshari shine tafsirin al-Kashshaf, yana juzi na shafi na 285, yace az-zahiru annaha min ayami ad-dunya. Me Allah ya faɗa, mu dauki zahiri, kuma wannan daukan sa a zahiri shine gaskiya. Idan aka tambaye ka Allah ya halitta sammai da ƙasa a kwana shida, waɗannan kwanaki, ka ce waɗannan da muke mu'amala da su. Ka faɗa wa mutum haka. Me dalili? Ai, in ka dubi abin da Allah ya fara magana da shi, za ka gane dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan misali. Allah yake ce ma kafiran Makka, qul a innakum latakfuruna, yanzu ku za ku kafirce, billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn, za ku kafirce mu wanda ya halicci ƙasa a kwana biyu. Ai, kaga Allah yana nufin kwana biyu da muka sani. Ai, shi yasa yake tambaya, domin abin mamaki ne. Amma idan aka ce Allah ya halicci ƙasa a shekara 1,040,000, sai aka ce a wannan, to daga nan ne kafirai suka bace. Shi Allah yana faɗa ne don ka gane abin mamaki, ka gane kudurar Allah ta fi ƙarfin komai. Yanzu za ku kafirce mu wanda ya halicci doran ƙasa a kwana biyu? Sai malama suna suka ce, to gaskiya zahiri haka Allah yake nufi. Babu shakka a kwana biyu Allah ya halicci ƙasan nan da muke kanta. Kuma in ka dubi tafsirin Al-Muharrar al-Wajiz na Ibn Atiyya, shi ma haka game da wannan aya, yana mujallar na 3, shafin 152, yace qala aktharu ahli at-tafsir, mafi yawan malaman tafsiri sun ce al’ayyamu hiya min ayyamin duniya, waɗannan kwanaki da Allah ya wannan halitta, waɗannan kwanakin sun dace da kwanakin da muke amfani da su a duniya a yau. Haka nan in ka dubi bayanin Ibn Kathir shi ma a littafin Al-Bidayatu wan Nihaya, a farkon littafin, domin farkon littafin Al-Bidayatu wan Nihaya ya ɗauko tarihin halittar duniya ita kanta. Sai Ibn Kathir a mujallar na farko shafin 16 ya ce al-jumhur galibin malamai ala annaha ka ayyamina hazi. Ibn Kathir ya ce kwanakin nan da Allah ya halittar duniya da yake cewa kwana biyu, to waɗannan kwanaki biyu kamar waɗannan kwanakin da muke amfani da su ne. Haka ma Ibn Usaymin in ka dubi tafsirinsa wa juz'i na inda ya ɗauki surorin Al-Hujurat zuwa suratul Hadid shafi na 364, Ibn Usaymin ya ce khalaqaha Allahu azza wa jalla fi sittati ayyam, Allah ya halicci sammai da ƙasa a kwanaki 6, wal ayyam atlaqaha, ai Allah yana sane ya ce na halicci doron ƙasa a kwana biyu. Tunda ya ce kwana biyu bai ce ga tsawon kwana ba, to kenan ya tabbata alal ma'rufil mahudi, kwanar da ka sani shi ita ce Allah yake magana a kai. Amma in ka lura inda Allah yake sanya mana bayani lokacin da ya bambanta da namu, so yakan ce wa kana yawman, inda rabbika misali, inda Allah ke bada misali ga kwana don ranakun tsawonsu ba ɗaya ba ne a wurin Allah, ya danganci inda Allah yake ba da misali da shi, kowane sashi da irin tsawon yininsa. Fi yawmi kana miqdaruhu, kaga sai Allah ya ce a wani yini wanda kimarsa, kaga inda a ce wannan yinin ya bambanta da namu da Allah ya faɗa. Amma tunda kaga Allah ya ce fi yawmaini, ashe yinin namun ne, inda ba yinin tsawon yinin namu ba ne, da Allah madaukaki wato ya fassara da sai ya ce wancan yini ga tsawonsa. Saboda haka babu shakka yanda kaga dadewar kwanaki 7 a yau, haka Allah ya halicci duniya a kwanaki 6. To sai mushkila ta ƙarshe shine in ka dubi bayanan da muka karanta gaba daya, zaka gane ta bayanin Allah madaukaki doran ƙasa ya samu halittar kwana 4. Amma sararin samaniya fa ya samu halittar kwana 2, wanda shi yake gwada maka ƙuduran Allah tabaraka wa ta'ala. To wannan zai sa Bature ya ce a ƙarya ne, ai sama ta fi wahala a kan ƙasa, to ai ba Allah ba kenan ko, ai shi Allah ba abin da ya gagare shi. Saboda haka in ka dubi tafsirin Imam Al-Qurtubi da yake fassarawa, yake inna muddata khalqis samawati, lokaci da aka ɗauka wajen halittar sammai a ƙallu min muddati khalqil ardi, lokacin ya gaza wanda aka ɗauka ta wajen halittar ƙasa. Ma'a anna samawati a'zam, sama ta fi girma, kowa ya sani, ai Allah madaukaki ya faɗa shi da kansa, a antum ashaddu khalqan amis sama, Allah ya sani sama ta fi girma ta fi tsananin halitta. Amma kuma kwana 4 aka ɗauka ana yin doron ƙasa, kwana 2 Allah ya haɗa masammai duka daga sama ta 1 har ta 7 da rana da wata da taurari, duk abin da ke cikinsu gaba ɗaya kwana 2 aka yi, amma doron ƙasa kwana 4 ne. Za ka ce me yasa? Wannan shi yasa duk sa'ilin da kake karatu sai kai karo da inda Bature ya faɗi magana daban, kai watsi da nashi, ka riƙe maganar Allah. Maganar Allah ita ce gaskiya. Ai kaga yanzu suna ta kashe kuɗi, wai suna ta leƙe-leƙe a gurbin duniya, a leƙa ta dama ta hagu ta tsakiya, wai ko za a ga wani wata duniya da take da ɗan adam. Yanzu ban da batan basira shi ma za ka yi wani tunani. Allah ya riga ya bar mu amsa a cikin Al-Qur'ani, ya fara halittar ƙasan nan ita kaɗai, saboda haka babu wata ƙasa mai kamar wannan, babu ita. Ita ce kadai Allah madaukaki ya ɗauki kwana 4 yana kiranta. Me yasa? In kana neman amsa sai ka koma suratul Rahman, lokacin da Allah yake magana in ka dubi aya ta 10 yace wal arda wada'aha lil anabi, ita wannan kasan ya aje ta ne domin halittu. Kaga ya nuna babu wata, ita kadai ce. saboda ka dubbin cikin da zaka yi a sararin samaniya wai saboda ka gane akwai wata ƙasa da dan adam yake kai aikin banza ne ba za ka gani ba ba za ka taba samu ba don Allah ya bada amsa wal arba wa ba'aha lil anam Allah ya aje ƙasa ne domin halittu me yake nufi da al anam shine al khalqu al khalqu humul anam wanda shine abinda al imam Tabari ya fassara don haka yasa in ka duba me yasa aka dauki kwana hudu ana halittan ƙasa ai Allah ya fada ya saka albarka ya saka abinci ya gyara ta yanda zaka yi dadin zama to in ka dubi gaban wannan ayin ma haka zaka gani yace fiha fakihatun wan naqlu zatul akmani wal habdul asfi war rayhan a can har da yake cewa yukhriju minhum al lu'lu'u wal marja Allah ya dinga fadan albarkan da ya zuba ma kasa wannan albarkan da aka sa ma duniya shi yasa dadewar halittanta ya fi dadewar halittan sararin samaniya to kaga kenan Allah ya fara halittan kasa kuma kwanakin da aka dauka wajen halittan kasa sun fi yawa babu shakka kana khalquha aksara mudda me dalili inda za a ce me yasa kasa ta samu kwanaki hudu sararin samaniya suka samu kwana biyu suka ce saboda muhimmancin doron kasa shi da kansa Allah ya fada a wancan suratul fussilat ya fada a suratul rahman nan ma ya fada me yasa aka dade wajen halittar kasa liya'lam al-anam alladhina 'ala al-ardi saboda mutane da halittu su gane annal ibrata bil itqan la bi sur'a rayuwar nan doran kasan ya bambanta da rayuwar sararin samaniya Allah yana so ya nuna ma dan adam rayuwar duniya ba ta son garaje saboda ka sai halicci duniya a hankali a kwana hudu wato in dai kana so ka ji dadin duniya nan to ka bi ta a hankali in garaje kake so je ka sama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك